نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharh Sunna, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 26. Sati da ya gabata mun yi magana ko kuma mun tsaya akan ƙarshen inda malami yake magana akan i'tiqadi ne na Ahlus Sunna wal Jama'a, cewa duk wanda ya rishin lahiya Allah zai bashi ladan wannan rishin lahiya da yi. Kai a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min, abin al'ajabi ne al'amarin mu'mini, inna amrahu kulluhu lahu khair, al'amuran shi dukka a gare shi alkhairi. Yace in asabathu sarra fa shakara kana dhalika khairan lahu, idan wani abu na jin daɗi ya same shi sai ya gode ma Allah, to wannan abin zai ƙara zama alkhairi a gare shi. Saboda wala in shakartum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid, idan kun gode za a ƙara muku. Kenan wannan godiya taka za ta zabe maka alkhairi, Allah zai ƙara ma lillimka maka abin da ya baka. Yace wa in asabathu darra sabara wa sabara, idan kuma wani abu na cutarwa ya same shi shi mummuni yayi hakuri, kana zalika khairan la, wannan kuma shi ma zai zama alkhairi a gare shi. Walaita zalika illa lil mu'min, kai wannan fa bai kasancewa sai ga mummuni. Manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisi na Aisha, yake cewa hatta shauka, hatta da kaya idan kana tafiya ka taka, to wannan Allah zai kankare ma wani zunuban ka kuma ya baka nada. Hatta da tuntubi in kai zaka shiga daki ka bige, kana cikin aiki ka bige hannu, dukkan abin da zai same ka kowane iri ne, ko mun kankanta shi in dai ka ji zafi haccin naka an yi cikin ka, to wannan lada gare ka a wajen Allah. Dalilin wannan abu kuma za a kankare ma zunuban ka. Haka nan shi wanda yake shahidi shi ma Allah subhanahu wataala zai ba shi lada, sakamakon shi kuma shi ne gidan aljanna. Shi shahidi garanti gare shi, kawai in dai ya mutu, in dai akwai ingantaccen niyya tare da shi, kawai shi dan aljanna ne. Abin da yake kan shi kawai ya biya bashin da yake kan shi, idan wasu na bin shi su ne kawai zai sallama, amma tsakanin shi da Ubangiji shi kenan, kawai shi dan aljanna ne. Haka Allah subhanahu wataala musu shaida ya ce hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun, su a wajen Allah suna rayuwa ma suke a can, kuma suna cikin arziki shine na gidan aljanna. Su ne wa'anda suke yin ciniki da Allah, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna, sai dai shuhada din kuma sun kasu sun rabu. Daga cikin su akwai wanda misali ruwa ya cinye shi, shi ma kaga an ce mai shahidi ne. Akwai wanda ciwon ciki ya kashe shi, akwai wanda katanga ta faɗo mishi, akwai wanda gobara aka yi, akwai wanda wani abu ya same shi na kai tsaye fuja'a, kawai shikenan aka mutu. To irin wa'annan su ma shahidai ne, amma ba kamar wa'ancan shahidan ba, wa'anda su shahidai ne wa'anda suka rasu a wajen yaƙi na saboda Allah. To su wa'ancan shahidan da suka rasu wajen yaƙi, su ba a ma musu wanka, ba a musu sallah, kawai zuwa ake abin ne su. Su kuma wa'annan ana musu wanka, wanda misali wani ciwon ciki ko wani cikin ruwa ko wani makamancin haka, su wannan ana musu wanka kuma ana musu sallah. Sai malai ci gaba da cewa wa lam annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah, yace kuma ka sani ya kai ɗan uwa ka sani cewa babu mai shiga aljanna daya ba zai shiga aljanna ba yace illa bi rahmatillah yace sai da rahama ta ubangiji wala yu'adibu Allah ahadan illa bi qadari dhunubihi kuma ka sani cewa babu wanda Allah zai ma azaba babu da wanda Allah zai ma azaba sai gwalgwatan zunubin shi yace walau adaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum kai inda ace Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da mutanen da wanda suke sama da wanda suke kasa kakafin su barrahum wa fajirahum mai biyayya da wanda ya kangare gabaki dai Allah gama sai musu azaba yace azabahum ghayra zalimin lahum to wannan azaba da ya musu azaba ghayra zalimin lahum ba mai zalunci bane ba a gare su yace la yajuzu an yuqala lillahi azza wa jalla innahu zalimun yace bai dacewa a fada ga Allah subhanahu wa ta'ala a haƙƙin shi a ce yayi zalunci innama yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu saboda wanda yake zalunci shine wanda yake daukan abin da ba haƙƙin shi ba wallahu lahu al-khalqu wal amr shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala halittun duka kayan shi ne al'amuran da suke faruwa da wanda suka faru a da da wanda suke faruwa yanzu da wanda za su faru a gaba yace duka wannan gabaki ɗaya na Allah ne yace wal khalqu khalqu halitta gabaki ɗaya halitta ce kayan Allah ne wadaru daruhu kai gidan aljanna yace gidan shi ne gidan wutan nashi ne ko ina nashi da kai kin da aljanna da wutai dukkan Allah ne duk yanda ya da kai yanda ya ga dama ne haka ne adalcin shi ne haka nan ne idan kuma a kai ka gidan aljanna wannan rahama shi ce jinkan shi yace la yusalu amma yafalu wa hum yusalu Allah subhanahu wa ta'ala ba a tambaye shi me yasa yayi kaza ba a tambaye shi me yasa Allah ya halicci kaza ko ya kaddara kaza ko yayi kaza yayi kaza ba a tambaye wannan wa hum yusalun bayi su ake tambaya amma shi Allah ba a tambaye shi akan abin da yake wala yuqalu lima ba a ce ma Allah me yasa wa kaifa ko kuma a tambaya yaya wala yadkhulu ahadun baina Allah wa baina khalqihi kuma hallo ka rike da kyau babu mai shiga tsakanin Allah da bawan shi ba mai shiga tsakanin Allah da bawan shi yanda kake ji kai bawan Allah ne haka shi ma wancan kin bawan Allah ne kowa ne kowa bawan Allah ne baka shiga tsakanin su kace wani ai wani babu ta yanda zai Allah ya yi mishi a wannan kai shi shigi babu ta yanda zai Allah ba wani arziki kai shi shigi babu ta yanda zai Allah ya ma wannan kaza kai shi shigi wannan tsakani ne ka shiga tsakanin Allah da bawan shi kuma shi kuma ba a shiga malaki cewa qauluhu wa alam annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah malam fada shi da yace babu mai shiga aljanna daya ba zai shiga aljanna ba sai da rahama ta ubangiji sai malam mai sharhi yake cewa aljannatu ghaliyatun wa rafi'atun wa la tudraku bil amali mahma amila al-insan wa law amila kull at-ta'at fa inna amalahu la yuqabilu an-ni'am allati alayhi falaw husiba ala an-ni'am lam yabqa indahu amalun yati hadhihi nahiya malaki cewa aljanna wannan da muke ji ghaliyatun wa rafi'atun tsada gare ta girma gare ta daukaka gare ta ba a riskatta da aiki ba a samunta dan saboda yawan sallah dan saboda yawan azumi dan saboda yawan sadaka abinda ba ne yake nufi kada ka ce sallarka ta wadace ka haƙƙinka ne an retur a baka gidan aljanna kada ka faɗa haka kada ka yi tsammanin yawan azuminka ka ce an retur sakamakonka kawai gidan aljanna za a baka haƙƙinka ne a'a kada misali mu da za mu yi ciniki a nan duniya misali kai ciniki da wani ka bashi ya baka daidai kuɗinka daidai abin da aka baka to ita aljanna ba haka bace ba duk
aikin da za ta yi bai kai farashi na aljanna shine malaki ne fi duk aikin da za ka yi a nan duniya bai kai farashin aljanna baka iya biyan farashin aljanna yace kai mahma amilal insan ko wani irin aiki mutun yayi yace walau amila kullu ta'at kai inda a ce mutun zai aikata dukkan abin da aka bukata yayi na da'a gabaki ɗaya yayi yace fa inna amalahu la yuqabilu ni'amal lati alayhi yace wannan aikin da yayi gabaki ɗaya a ce dukkan aikin da ake bukata aikata duk abin da aka hana shi ya hanu shi kawai tatas yake komi in aka zo aka bincika daidai ne yace to wannan aikin da yayi bai biyan ni'imar da Allah mishi ni'imar da Allah mishi in aka ce ka biya ni'ima ta gani ya zaka biya ta duk ganin da kai tun kana jariri har lokacin da ka rasu a ce wannan ganin da kai ka biya shi yanzu ai faktir muke biya a wuta zaka biya faktir ka ga haske to idan ka da yake gani ya ga wannan nawa kake biya baka biyan komai baka sanin ni'imar da ke da kai ko kuma ni'imar da Allah ya maka baka sanin ni'imar da Allah ya maka ta ido sai a lokacin da ya fara samun matsala baka sanin ni'imar da Allah ya maka ta ji sai lokacin da ka fara ganin ko da ka fara ji kadan jin ka fara samun matsala baka sanin ni'imar da Allah ya maka ta kwahuwa sai lokacin da suka fara dikidikewa haka mutum bai sanin ni'imar da Allah ya mishi sai lokacin da ya fara rasa ta sai gane ashe ni da cikin wani jin daɗi nake cikin wata aljanna nake ban sani ba to idan aka ce zawwa za a yi a ce to yanzu duk abin da Allah ya baka a nan duniya ka zo ka rayu da shi ɗaya bayan ɗaya za a zo a ringa lissafa shi da ayyukanka sai malam yake cewa falau husiba ala ni'amin lam yabqa indahu amalun yace in za a zo a mai hisabi da aiki da abin da aka bashi yace ba aikin shi ɗaya da zai saura kenan kaga bawa da rahama ubangiji ne Allah ya sanya gidan aljanna amma ni akwai sababi za mu gani yace nahiyatu thaniya an aljanna ghaliya wa laysa laha qimatu muqaddara min al'amali aw al-mal aw ghayr zalika yace la ya'lamu izamaha illa Allah لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعماله سيما لكي تشوى الجنة ترى لسعى تبس أما كما هل يتشوى بدد واني كيما مقدرة كما بقى أمت بوانا بري أكام بتي مت وانا شيني بري كن الجنة أتكين أي كادة متين كي يكوي تدوكيا يتشوى لا يعلم إزمها إلا الله باب وان دي سين جرما نئموما دا كي دكوى الجنة babu wanda ya san girman aljanna da abin da Allah ta nada mata kawai sai Allah babu wanda ya san wannan sai Allah yace lakin Allah yudkhilul mu'minina aljannata bi rahmati sai dai Allah subhanahu wataala yana sanya mummune gidan aljanna da rahamar shi amma bi sababi amali da sababin ayyukan da su ringa aikatawa kenan idan kana san gidan aljanna an ce maka akwai wani sababba da zaka kama su ne ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hanu inda suka hana ka wannan shine ka rike sababi yanzu a lokacin da kuma sai ka dukufa da roƙon Allah ya tabbatar da kai kuma Allah ya baka ladan wannan abu da kai kuma Allah ya ci kanka kai ka gidan aljanna amma kada ka ringa jiji da kai ka ce sallar da nake ma Allah ta isa samu gidan aljanna idan ana sayan aljanna ni na ji lahira na iya sayar da ayyukana idan kai wannan itikadin to kai itikadin banza shi dan yaro ke ka kuma sai kai ke baro ka saboda idan aka zo aka auna da ni'imar da Allah maka wannan aikin naka bisa ma bi iya biyan ni'imai bare a ce kuma gidan aljanna na karshe ne zai shiga gidan aljanna na karshe ai mun karanta yana da kamar duniya so goma na karshe shine kuta to wanda yake firdausi ya gare shi aljanna ni'imomin ta yadda Allah subhanahu wataala ya fara ba da labarin su saboda ba duka bane ba an ba mu ne dan dai da sunayen wasu abubuwa wanda muke gani a duniya dan mu dan ji kwadai na mu je mu iske gidan aljanna amma gidan aljanna ni'imomi ne wanda mutum kallo shi bata iya lissayin su. Aka ce ma te kuza a baka wani na zumuwa, te kuza a baka na madara, te kuza a baka na ruwa garai fir kamar yadda suke waɗi, babu abin da ruwa daɗi. A tambaye mai shi shi ruwa shi zai baka wannan labarin, ruwa ba ƙaramin ni'ima ba ce. To haka teku ha za a ba kuma kowa a gina aljanna. Akwai itaciyar da ita inuwar da ke da kwa a wannan itaciye sai ka hau doki kai kamar ta hiye a misali wai kai wata guda ma kana tahiya, a ce cikin inuwa ce kake ta ni'ima ta iyan itace ko ina kana kishingide ɗiyan itacen ga sanar a daidai kanka. Wutufu hadaniya suna kusa kowace rani za ka ringa yi kowane iri da wanda ka sani da wanda baka sani ba. Wala hami tsairin in ma yi shtahud naman ma ba irin wanda za a ringa kama ne sama gud wanda ake hudu na ɗiyan tsaye ne. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ba da labari, wala hami tsairin in ma yi shtahud. Yaran da suke yawo a gidan aljanna suke raba maka abinci, ka ce diamond ka annahum lu'lu'un maknun, ka ce diamond ne ke yawo a gaban ka. A gidan aljanna babu ciwon kai, ba masassara. Zumo wannan ta teku kai ta sha ka shiga ma ciki kai wanka zahi bai taso ma. A yanzu ai mafiya an ka cika da yawan zahi da yawan shan abu mai zaki sai a ce a'a zahi waya taso maka. To aljanna babu zahi, komi sha babu zahi, babu cututtuka, babu wani abu da za a ce in ka matsa da yawan cin kaza matsala za ka samu, babu wani. Kawai ilzuha za ka yi komi hede, babu shiga ban daki, babu bayan gari, babu wutsari, komi simul kawai. Hagwani sai aljanna, zuciyarka kuma an wanke ta tas, baka da matsala komi, baka da kuttun kowa, baka tuna komi na matsala, kawai lumhaci za ka ringa yi kana ta zumi, kana kai ziyara wajen annabi da wajen sahabbai, ka je ga Abu Hurairah ko Gaisa, ka je ga Abu Bakar Siddiq, ka je ga Umar bin Khattab, ga Usman, ga Ali, ga sanan manya-manyan sahabbai an zo fada gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je ka zauna a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne aka tambaye wani, aka tambaye shi ba da labarin ni'ima ta aljanna, ba mu labarin mai kira ku aljanna na ni'ima. Ya ce kuna so in ba ku labarin ni'ima ta gina aljanna? Ya ce to fiha rasulullah, wannan ka riƙe wannan kawai ya wadatar kafin aje sauran. A cikinta akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ka san ya fi kowa, ka san Allah ya san shi akan kowa, ya fi kowa daraja ko? To yana cikinta shi ma, sai ka samu damar zuwa wajen shi ko da yaushe. To wannan aljanna ta Allah, da Allah ta nada, aikinka ba shi bane zai sa ka same ta, a'a aikinka sababi ne, aikinka sababi ne. Allah ya ce wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw unsa ko yace wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ko ina an kaji an ce innal ladina amanu, kaji an ce wa amilus salihati, wanda suka yi imani sai kaji an ce suka yi aiki na gari, kai imani kai aiki na gari to ka kama hanya. Sauran sai Allah ya ida sa yayi ya abin nan da jin kanshi kuma ya saka gina aljanna. Amma kada ka buga kirji da aikinka, shine malai yace ba yi, amma aikinka da zaka ringa yi shi zai mai maka hutula kuma ya zama sababi na shiga gidan aljanna. Yace fal alam fal a'malu innama hiya sababun lidukhulil janna, su wa'annan ayyuka da muke sababi na shiga gidan aljanna, walaysa hiya al mujiba lidukhulil janna, ba wajibi bane in kai su kawai aljanna za su saka. Allah in ya ga dama zai karba aikinka, in ya ga dama ki karba, ki dama ki karba. Yace wala tamanan lil janna, wala tamanan lil janna, ba batta da wani firi, batta da wani firi. Yace wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadun minkum al jannata bi amali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watarana ho yace masahabai, babu dai cikin ku ha wani zai shiga aljanna da aikin shi. anan sai wani ya tambaya ce haka kai ya rasulullah sai ya ce eh har ni ba zan shiga aljanna da aiki na ba yace illa an yatagammadani allah bi rahmati sai in allah ya lullube ni da rahmar shi sai shiga kina aljanna to rahmar allah ya take ya zo a cikin adabul mufrad hadisi ya tabbata cewa allah subhanahu wataala rahmar shi guda 100 ce dai takci aka sabko nan duniya ita ce zakarin daga nan uwa tana tausayin danta uba yana tausayin dan shi dabbobi suna tausayin juna suna tausayin iyansu wannan rahama ita ce ita ce aka rarraba a cikin halittun shi ita ce kake gani kowa yake jin kan dan uwan shi ko masoyin shi ko dan shi ko makusancin shi da ita kowa da ita ce yake abin nan sauran 99 tana nan sai an je kiyama zai buɗe ta to kenan kaga insha Allah ta'ala mu muna cikin rahamar ubangiji mu za mu shiga cikin jannah to wannan ita ce wasu sai su rike wannan gabai su ce aljanna ta mai rabo ce a ta mai aiki ce mai aiki shi yake rike sababi shi yake rike shi yake kama hanya wanda yake aiki amma wanda bai kama hanya ba shi ne cikin wanda suke da raba shi cikin wanda ba suke da raba eh aljanna ta masu aiki ce kuma tukar rahmar ubangiji kuma ta lullube mutum a sanya shi da aljanna yace wala yu'adhabu Allahu ahadan illa bi qadri zunubi ko mutum ba za a mai azaba ba sai gurgurdin zunubin shi ya ishe ka sanin haka a lokacin da ka zabura zaka yi aiki na alkhairi ka zabura zaka yi kai niyya da gaske zaka yi wannan aikin sai wani abu ya hana ka yanzu wannan abin da ya hana ka Allah ya sani cewa ba da san ranka bane ba kai wannan abin ba to za a rubuta ma ladan kai wannan abin saboda niyyar ka mai kyau so da niyyar ka mai kyau kai niyyar zaka ba mutun kyauta ga kudin kankaje wurin shi suka zube kana albaba ka kuma kai niyyar ba shi to Allah zai baka ladan wannan abin kai niyyar zaka yi sallah misali lokaci kaza tabbas da gaske Allah ya gani kai niyya zaka yi sai barci ya kwashe ka ko tarshin lafiya ta faɗo maka to Allah zai baka ladan wannan niyya da kai kamar kai aikin wannan haka Allah yake to haka idan mutum ya zabura yin yunkura yin aiki na zunubi sai hwasa to shi ba a rubuta mai ba yayi zunubi ko kuma wani uzuri ba a rubuta ne ba kawai za a rubuta ma in kai in kai za a rubuta maka kuma in aikin lada ne lullumka maka za a yi amma aikin zunubi ne ɗayan wannan da kai shi za a rubuta maka yanzu aikin lada ne Allah ya lumka shi gida goma amma aikin zunubi ne ɗayan takin wannan shi za a rubuta shi ka aikata to shi ne malam yake cewa ba a azabtar da mutum sai gwalgwadon aikin shi na zunubi da ya aikata shi yasa wasu a lahira za su suka so gidan wuta na 'yan kwanaki bayan shekaru ko watanni ko kwanaki gwalgwadon zunubansu kuma sai a hudu su a kai su gidan aljanna wannan ya tabbata hadisi akwai wanda suke yin kaso a gidan wuta daga ba a kai su gidan aljanna daga cikin mummune ina wata an gane kenan misali ka ta yi da ayyukanka amma zunubinka ya rinja ya ladanka to kuma baka samu ba aka saka cikin wanda aka ce ta to a lokacin nan sai a kai ka azabtar da kai kwana biyu in yaso a kai ka can Allah zai sa mu dai daga mun zo direct Allah ya taimake mu malaka cewa aljannatu fadlun min Allah wa bi rahmatillah wal a'malu sawbun lidukhuliha wa ahlun nar la yu'adhabuna illa bi dhunubihim wa la yu'adhabuna bi dhunubi ghairi Allah bai azabtar da wani da zunubin wani wala taziru waziratun wizra ukhra kowa gurgurdan zunubin shi za a zartar da shi sai dai ni idan kai ka mushu yahmiluna athqalan wa athqala ma athqalihim idan kai ka mushu kamashu na aikin banza to kai ma ka shiga sai ka sace kullun raba ake da kai ko da a ce baka aikata ba amma ka yi kamar su kenan kai ma kana ciki amma in dai ba haka ba gwalgwadon zunubinka gwalgwadon azabanka ba azabtar da kai dalilin zunubin wani yace wala yu'adzabuna biduni zunubin babu wanda Allah zai ma azaba ba tare da zunubi ba yace wa hada min babil adli wannan kuma adalcin Allah kenan fal jannatu min babil fadli ita al janna fadalati fadalati ta Allah wan naru min babil adli ita kuma wuta adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yace walau adzaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum adzabahum ghayra zalimin lahum yace kai yau ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da gabaki ɗayan wanda suke sama ya azabtar da gabaki ɗayan wanda suke ƙasa wanda suka yi biyayya na kirki da na banza yace adzabahum ghayra zalimin lahum ya musu azaba ba tare da zalunci su ba zalunci bane ba yace wannan kuma ya kamar yadda ya gabata mali na magana ne akan cewa kayan shi ne ma kai kin na Allah aljannat ta shi ce wutar ta shi ce yanda ya ga dama zai da kai kamar yanda kake yawo da kamar yanda kake wasa da kudi naka aljihunka ka raba ma wanda ka dama ka hannu wanda ka dama kayan ka ne ko to kai kin na wane ne kai kin na Allah shine wanda ke so nuna maka yanda ya ga dama ne zai da kai sai ka dukuha wajen roƙon shi akan ya tabbatar da kai akan gaskiya kuma ya sanya ka cikin bayan shi na gari yace falau annallaha adzabahu kana dalika adlan litaqsirihi fi shukri ni'amillahi alayhi saboda raguwa ko rage yawan godiya ga Allah da kai shine zai ja maka azaba ka san ita godiya ga Allah ba faɗi bane a baki kadai ita godiya ga Allah aiki ne imaru ana dawuda shukran wa qalilun min ibadiy shukur Allah baka lahiya to ka gode mishi ka zo sallah a lokaci wannan lahiya kai kokari kai kiyamul layl da ita wannan lahiya kai kokari ka je wajen yada addinin Allah da ita wannan shi ke mutuwa ka gode da lahiya da Allah baka shi da ake nihi da godiya ga Allah ba maki bane kai yace law anna Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ki ta law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la adzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da wanda suke sama da wanda suke ƙasa yace ya azabtar da su yace ba tare da ya zalunce su ba yace walau rahimahum la kanat rahmatu kuma in ya ji kansu yace to rahama ce ta Allah khairan lahum min amalihim yace dama shi alheri a gare su daga ayyukansu yace li anna al-fajira asbahu bi fujurihi yace saboda shi wanda bai kyautata ba Allah azabtar da shi ne saboda fajircin shi wal barra azabahu li anna amalahu la yu'ahhiluhu li dukhul al-janna li'annahu la yuqabilu bi amalihi alayhi kenan duk wanda ka gani an mai azaba to akwai dalili Allah zai azabtar da mutum ba tare da yayyaki ba kamar yadda yake faɗa yake cewa la yajuzu an yuqala lillahi innahu zalimun bai dacewa a ce Allah yayi zalunci bai dace a faɗa haka kamar yadda yake cewa nazzaha nafsahu an zulmi kamar yadda Allah tsarkake kai daga zalunci yake cewa wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah bai kasance ba azzalimi ne gaban shi haka yake cewa la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab yau babu zalunci ranar kiyama babu zalunci inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugayin hisabi ne wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa yace wal ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin yace bamu zalunce su ba yace su kin su ne azzalimi su suka zalunci kansu yace wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum muzlimun bamu zalunce su yace kansu ne suka zalunta Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a hadisi kudusi yake cewa ya ibadi ya kubayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina yin zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku fala tazalamu kada ku kuskura ku zalunci kada ɗayan ku zalunci ɗaya ni na haramta zalunci a kaina to kuma an haramta shi a gare ku kada ɗayan ku zalunci ɗaya haka Allah subhanahu wataala baya zalunta kowa idan ka zo kiyama faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata aiki ko mun kankanta shi na alkhairi zai gani ko mun kankanta shi na sharri zai gani Allah wala yazlimu rabbuka ahada yace wa inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu wallahu lahu al-khalqu wal-amr yace ai shi zalunci mutun yana yin zalunci ne lokacin da ya dauki abin da ba nashi ba shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala dukkan halittun nashi ne ko mi nashi ne Allah ce ma khalaqtu al-jinna wal-insa ni na da komi khalaqa as-samawati wal-ard Allah ya tsanya ne ta kasa ko mi Allah ya tsanya shi subhanahu wa ta'ala na'am yake cewa wallahu lahu al-khalq wal-amr Allah shi yake da halitta kuma dukkan al'amura zuwa gare shi take kowa yace hada huwa al-adl amma al-aqsa fa huwa al-zulm yace wallahu lahu al-khalq wal-amr wal-khalq khalquhu wad-daru Allah yake da halitta da al'amura duka yace halitta tashi ce kuma gidan nashi ne qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alalahu al-khalq wal-amr tabarakallahu rabbul alamin yace alalahu al-khalq wa huwa ijadul ashiya min adam shi al-khalq shine samar da abu daga babu fa kullul makhluqati khalaqaha Allahu jalla wa ala dukkan halittu Allah ne halitta ta la ahada yakhluqu ma Allah babu wani wanda yake yin halitta tare da Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay Allah shi halitta komai am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashaba al-khalqu alayhi qul Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar haka yake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashaba al-khalqu alayhi haka yake cewa qul Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar haka yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma da khalaqu min al-ard haka yake cewa cikin tabaraka تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله شي ني حالتي رايوا شي حالتي متوا بعدن كوي بدن يغداكو واني ني هي تودكا وجن ايجي wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace wal amru lahu subhanahu wal amru abinda yake ni da al amru shi wa tashri'u wal wahyu al munazzal yaji Allah subhanahu wa ta'ala shi yake halitta shi yake umarni kuma shi yake hanya wa yashra'u li ibadihi kuma wa laysa li ahadin an ya'mura aw yanha yace bai dacewa da wani yayi umarni ko yayi hanya aw yujibu ibadatan aw yanha an shay'in ko ya wajabta wata ibada ko ya hana wani abu min gairi dalilin ba tare da dalili ba kamar yadda Allah yake cewa amalahum shuraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah babu wani wanda zai halitta in ba Allah ba babu mai hanawa mai sawa mai shar'antawa mai wajabtawa duka wannan al'amura ne wanda Allah kadai subhanahu wa ta'ala yake yin su yace wadaru daruhu kuma gidan manashi ne wani gida yace gidaje ne guda uku akwai gidan duniya akwai gidan barzakh kuma akwai gidan lahira wannan gidajen gabaki ɗaya na Allah ne a nan duniya duk abin da ke da kai a duniya komai ne na Allah ne haka a barzakh duk abin da ke da kai a barzakh komai ne na Allah ne haka a lahira komai ka gani komai ka ji shi ma na Allah ne duka daruhu gidan nashi subhanahu wa ta'ala yace qawluhu la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun ba tambaya Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da yi ko abin da yake yi wa hum yus'alun bai ku ne ake tambaya kai ne za a tambaya me yasa kai kaza me yasa kai sallah yace Allah ya sanya yi shikenan me yasa ka sha giya alhali Allah ya hana kai za a tambaya kai za a tsaida a maka hisabi eh kai za a tsaida a maka hisabi فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا كاي زعما حسابي اذا كزو حسابي كما دو وندا ايكن شي مي كيو يرن جاي مارا كيو تو wannan shine zai shiga gidan aljanna faman saqulat mawazinuhu فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه نعم sai ma da yace wala yuqalu lima kada a ringa cewa me yasa wa kaifa ko kuma yaya wala yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqi babu wani mai shiga tsakanin Allah da babu shi yace wala yu'tarat ala Allah fa yuqalu limaza khalaqa Allah kaza ai yanzu akwai halittu da yawa kai baka san ban me yasa aka halice su baka sani ba amma baya yuwa kuma ka ce babu dalili ko babu hikima kawai baka sani baka tsaya baka sani kamar da muke faɗa kullun kai ma a rayuwarka da yawa abubuwa suna faruwa baka san ba me yasa baka san ba kuma da faruwar su daji zaka je zaka iske itatuwa ga sanan wani itan baka san ba amfanin shi amma shi Allah ya sani kuma ya sanar da wanda ya ga dama a cikin bayin shi da yawa za a ce ma abu kaza shine maganin kaza wannan abin da kullum muna tare da shi ka rinka mamaki gashi abu a kusanka baka sani bane kai akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta abu mai kenan in baka sani baka sani ba yanzu misali ko sallah da muke yi in aka tambaye ka menene hikima na yin sallah da gaugawa abin da zaka kawo dalili na alqur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ai sallah tana hana alfasha da munkar amma idan muka shiga ciki za a tambaye ka kasa fada amsa me yasa asuba ta zama raka'a biyu azhar ta zama hudu me hikima a raka'a biyu ta asuba me yasa bata zama raka'a hudu ba ko biyar ko shidda me yasa ta tsira ta biyu ba ka sani ba kawai shar'anta mu haka za ka yi kawai haka za ka yi kawai bi za ka yi amma ku san ba hikimar ta sa ya tsaka da kake kalkadawa in ka da zo abin nan ƙarshen tafiya me yasa kake amma an ce maka annabi yana yi ya ce ai na ka bi ne amma ba dole baka san me yasa ake ba dole bane ka san akwai abubuwa da yawa da kake yi ba dole bane ka san me yasa ake yin su Safa da Marwa an gaya ma asalin shi in ka je haji amma baka san ban me yasa ake zuwa ake zauwa akwai dalili in ka je tsayuwa wurin wuri kaza ka kwana wuri kaza tahiyya zaka yi wuri kaza duka an gaggaya man abubuwa da zaka yi baka san ba dalili baka san ba hikima kawai kai ne san an mu'a'an ne kabi to ba kai bane zaka iya gane hikimar Allah a kan shi bare a cikin halittun shi abu ga sanan kai guda a sanan abu da yawa zaka gani baka san ba abin nan shi to Allah ba a tambaye shi me yasa halicci kaza ko me yasa za a ba wani kaza me yasa za a hana wani me yasa ni ba a mun kaza ba me yasa za a to wannan me yasa bi sa to Allah ba mai ita halittu su ne zaka ma shi Allah ba a tabbe shi yace haza la yajuzu fi haqqillah bal alaina at-taslim wal inqiyad ko sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala ake kuma abi shi saboda ki walaki ja wa idza sami'ta ar-rajul idan ka ji wani yad'anu ala al-athar wa la yaqbalu idan ka ji wani yana suka hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wala yaqbaluha baya amsa hadisai aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ringa inkarin wani abu daga cikin abinda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace fattahimuhu ala alislam yace to duk mai irin wannan hali yace ka tuhumce shi a musulunci shi duk wanda kaji an ce mai annabi ya ce kaza ya yi shakka ko ya nuna cewa bai yarda ba ko ya nuna shi bai yarda ma da hadisai ba to wannan ka tuhumce shi a cikin musulunci shi na'am fa innahu rajulun radi'ul madhhab wal qawl saboda yace mutum ne wanda a bace yake wala yut'anu ala rasulillah ba'a ta'an me ta'an kamar ka wani abu na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabi ko kuma ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace bi anna innama arafna rasulahu wa arafna alqawl wa arafna alquran wa arafna alkhayra washar wadunya walakhira bil athar yace saboda mutum ba mu san Allah da manzon shi sai ta hanyar wannan sahabban sai ta hanyar hadisai muka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka san alqur'ani mai girma muka san alkhairi, muka san sharri, muka san duniya, muka san lahira. Ta hanyar me muka san wannan duka? Ta hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yace bai yarda ba da hadisai, to waɗannan abubuwan girbce su ne ga baki ɗaya. Saboda alqur'ani mai girma ma a hanyar da hadisi ya biye zo wurinka, wannan hanyar alqur'ani mai girma ya biye zo wajenka. Suwa suka hardace alqur'ani sahabbai, suwa suka hardace hadisi sahabbai, suwa suka rawaito maka cewa wannan qur'anin ya sauko a wuri kaza sahabbai, suwa suka ce maka annabi ya ce kaza a wuri kaza sahabbai. A ko ina baka hudda su ba, a ko ina baka hudda. Yadda hadisi yazo qur'ani, yadda qur'ani yazo haka hadisi yazo, baka raba ɗayan biyu, baka raba su tare suke tafiya. Idan ka ce zaka raba su, to zaka bar musulunci, zaka bar musulunci. To shine malaka ta fa innal qur'an ila sunnati ahwaj min as-sunnati lil qur'an, yace kai alqur'ani mai girma ya mahi buƙatar sunna, bi ma'ana hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akan buƙatuwa hadisan zuwa ga qur'ani. Kowani na buƙatar kowani, amma waye yahi buƙata shi qur'ani? Sai da tafsiri. Tafsirin shi shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malaka cewa malam magana shi da yace fatahim mu al-islam, duk wanda kaje yana cewa bai yarda ba da wani hadisi, ka tumce shi a musulunci, sai yace li anna min ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah ba'atuhu fi ma amara, yace saboda ma'ana ta cewa ka sheda lalle manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, to shine ba'atuhu fi ma amara, kame da'a a dukkan umurnin da ya bada, wa tasdiquhu fi ma akhbara, ka gaskata shi a dukkan labarin da ya baka, wajina ba ma naha anhu wa zajara, ka hanu dukkan hannun da ya maka ya tsoratar, ya ce wa Allah yu'badallaha illa bima shara'a, kuma kada ka bauta ma Allah sai gurgudan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Wannan shine cikakken shahadar ka da kai tawa annabi Muhammadar rasulullah, ita ce ake wannan sharadin, su ne suke tafiya da ita. Babu wannan sharadin babu shahadar ka. Shine me kai kama mazo sallallahu alaihi wasallam ka hannu idan ya hana ka, ka gaskata shi a dukkan labarin da ya baka, kada ka yarda kai wata ibada mai sunan ibada bayan da ya koya ba. Wannan shine bin mazo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine cewa shahadar ka da kai ta tabbata. Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin alqur'ani mai girma, yake cewa wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi Allah subhanahu wataala ya ce ku dauke shi, wa ma nahakum anhu fantahu, kuma duk abin da ya hana ku Allah ku hanu. Haka yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul, ya kun da kai imani kuma Allah da'a, kuma ku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Allah ne yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma, yace fal wajibu alal muslim an yamtathila ma jaa fil ahadith ar rasul sallallahu alaihi wasallam li annaha al wahy athani ba'd al qur'an, abinda yake wajibi ga mummuni duk inda aka ce maka ga hadisi yazo na manzo sallallahu alaihi wasallam, abinda yake wajibi a kanka shine ka dauke shi da hannu biyu ka bi shi sau da kafa, saboda shi ma wahayi ne na biyu bayan alqur'ani mai girma. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi, yake cewa ai an bani alqur'ani wa mithluhu ma'ahu, yace an ala wa inni utitu alqur'an wa mithluhu ma'ahu, an bani alqur'ani mai girma kuma an bani makamancin shi wannan alqur'ani shine ne, shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam la yaqiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha, manzon sallallahu alaihi wasallam bai magana a sarran shi, duk abin da kaji an ya ce ma umarni ne na addini ko hani na addini, to ba san ran shi bane ba, in huwa illa wahayyuha, wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Mazala sallallahu alaihi wasallam ba irin ka bane ba wanda kake da tunani gurbatacce, mazala sallallahu alaihi wasallam ba irin ka bane ba wanda idan ka ya ga abubuwa marasa kyau jewa, mazala sallallahu alaihi wasallam ba irin ka bane ba wanda kunnuwan shi, kunnuwan ka ya ji abubuwa da yawa wanda marasa kyau ko marasa daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi, ya tsara shi, ya tsarkake shi daga dukkan irin waɗannan abubuwan. Kan dukkan ma musulunci ya zo, dukkan a bashi annabta, dukkan shekara 40, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a tsarkake yake, a tsarkake yake, bai da wannan dattin, bai da wannan matsalolin da sauran mutane suke da. Ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wanke zuciyar shi, lokacin da yana karami mala'ika jibril ya sabko ya bude kirjin manzala sallallahu alaihi wasallam ya huddo zuciye ya wanke ta aka cire raban shaydan daga jiki aka yadda aka maida mai ta akare haka lokacin da za isra'i da mi'raji da shi haka aka zo aka huddo zuciye shi Allah anan ma aka wanke ta tatas Allah aka maida mishi so biyu ana wanke ta alam nashara aka sadarak shin ban wanke maka zuciyarka ba kirjinka ba manzala sallallahu alaihi wasallam ba dai bane da sauran mutane yanda mai kira suna Allah subhanahu wataala yake communicate da shi wahayi yake sabka kai tsaye yaji yayi magana da Allah subhanahu wataala lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi kenan dan haka a duk lokacin da aka cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaza in dai ya tabbata malaman hadisi sun tabbatar da cewa wannan magana ta inganta babu kai babu taraddudi babu shakka babu kai babu cewa kai kaga dama kai aiki da shi a dolen ka wajibin ka kai aiki da shi rashin aiki da shi ko nuna kin yarda yana iya huddata daga musulunci kuma kuma saboda kuma kin yarda ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kin yarda da shi yana fitar da mutum daga musulunci addinin musulunci ya dogara ne akan abubuwa guda uku wanda da su ne ake kawo hujja a dukkan abin da muke yi addini alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ijma'i na malamai ko sahabbai ko kuma malamai shi yake cewa ijma'i idan ya kasance wata mas'ala ta taso ba san ba ayata alqur'ani ba san ba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya akan wannan mas'ala sai a zo a zamna a tattauna a dauko can a gama hukuncin kaza da hukuncin kaza sai a gamu akan cewa wannan hukuncin haka ya kamata haka zai kasance shikenan idan suka gamu suka bada hukunci to kowa ya dace shikenan shi ma hujja ce shi ma dalili ne a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa man yushayyiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ghayra sabili al-mu'minin kenan wanda yake bin hanyar da mummuni suka tattara a wuri guda suka yi ijma'i akan wata mas'ala to idan ka ce kai ka yarda da alqur'ani shi kadai ai baka yarda ba da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to gaskiya kai dare saboda babu abinda zaka gane a cikin addinin musulunci in dai hakka ce ba za ka yi aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba shine malam zai kawo mana wasu daga ciki kadan wanda yake nuna maka cewa rishin aiki da hadisi yana iya bata ma addininka kwata-kwata alqur'ani mai girma zawwa yake a dunkule wani lokaci zawwa yake a dunkule idan ya zo a dunkule sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai fasara shine ayi Allah ki ta litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi litubayyana lin-nasi saboda kama mutane bayani abinda aka sabkar a gare su to Allah ya ce maka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi aka wakilta ya maka bayani kai kuma sai ka zo ka zamna ka ce zaka ma mutane fasara ta alqur'ani ka ringa shela kana ƙara kana cewa bai kamata ba ai aiki da komai in ba alqur'ani kadai ba kai a lokacin a daidai wannan lokacin magana da kake yi fasara ce kake yi kai fasarar taka da kake yi sharhin da kake da bayanin da kake yi kai menene kake yi qur'ani ne shi wahayi ne to wannan bayanin da sharhin da kake yi shine manzo sallallahu alaihi wasallam aka turo ya maka kuma kace kai baka san bayanin shi kai bayanin ta naka kake so me sauraron irin waɗannan mutanen ma ya kamata yi musu tambaya akan irin wannan kai ka ce baka amshi fasara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akar maka Allah ko mun amshi fasara ka kai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam fasara ta alqur'ani mu rike wannan kaida da kyau Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah a qur'ani kab babu inda aka ce ku yi sallah asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asr raka'a hudu magriba uku isha hudu babu aka ba wannan bayanin alqur'ani ba a maka bayani ba cewa idan ka zo fatiha zan karanta ka karanta sura in ka je ruku'i ga abinda zaka yi in ka je kaza a baka shi bitartib tiryan sai dai kama da cirocin da cirocin ajiye hankalinka mai duk hankalinka wuri guda wanda aka sabkan ma alqur'ani wanda ya je amso sallar baki ɗayanta ya zo zai koya ma ita ina dalili ka tada hankalinka ka ce kai wai baka yarda ba to an wa zai ku zakku yi sallah waki musallata ka ce sai da sallah to tsayuwa za ka yi kawai hezi ce a an ce warka umma arraqiina halu zai ruku to ruku'in wa ya gaya ma haka ake yi shi waye ya gaya ma duka ake a ruku'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuzu anni manasikakum Allah subhanahu wata'ala ya ce aje ayi haji, amma yanzu ayi haji, yanzu ayi haji tiryan tiryan daga itaf kaza zuwa itaf kaza, daga itaf kaza zuwa ai ajira take bi tartibi ake yinta. To waye koya ma wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam shi koya wannan. To mi ake ce ma hadisin? Hadisi fa sahabbai suna zaune manzo sallallahu alaihi wasallam shugowar ki masallaci, shugowar shi hadisi ne, zaman shi da zai hadisi ne, sai ga yanda zauna shine hadisin fa. In zai ci abinci ga yanda yake hadisi kenan. Da aka kare ga abin da hira da suka yi da wani abin da ya gaya mishi akan wani abu hadisi ne. Hadisi ba wani abu ne ba na abu daban, a'a. Manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwa ya koya ma sahabban shi, addini ya koya ma sahabban shi, ibada ya koya ma sahabban shi, mu'amala ya koya ma sahabban shi, kowanne mataki na abin da Allah ya ce ayi, to manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake zauwa practicalman sai ya koya musu practical. To duk wanda kaje na wannan kawai bai ma san ta duniya bane. A duniya kowa san akwai theory akwai practical, ko babu? To kowa san akwai theory akwai practical. In dai ka shiga yawon duniya ko kuma ka shiga cikin al'amuran na duniyar nan, ka san akwai abin da ake cewa abu ne a wade, kuma akwai abu a aikace. To manzo sallallahu alaihi wasallam a aikace koya mu ibada da dukkan abin da Qur'ani zo da shi. To he ka gani anan garin ma akwai su, sai ka san tsorin lasifika suna ta faɗa, suna ta zagiyar su Bukhari su Muslim su wane ne su, kuma abu ne ga sai gashi nan a kusa, kuma abin da ka ji shi ka san akwai kawayanci a ciki, akwai kawayanci a ciki. An ce maka ga wanda aka sauko ma Qur'ani, kuma ga wanda ya koyi Qur'ani, kuma ga wanda ya koyi ibadar da ke da koyi a Qur'ani, kuma ka zo ka ce kai baka yarda ba fasara ka zaka ba mutane, kuma mutanen su amsa, kuma su ma mutanen banda kawayanci kuma su amsa, sai ki fasara Annabi zai yi, ki fasara wani haba mana ai ba dai bane ba. Annabi yake cewa sallu kamar aitumuni usalli, a san munbarewa ya koya masa sahabbai sallah, san munbari yin zai rukui ya sabko ya yi rukui su gani, yace ku kalla haka ake sallah. Kuma wannan abin kace ko ba aiki da shi ba? Manzo Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun kwaikwayo ne mai kyau, shi kadai ne abin kwaikwayon da aka ce ku bi shi, shine abin kwaikwayo mai kyau. To kai ka zo ka ce kai baka yarda ba da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Malai ce fa sunna tufassiru alquran wa tuwaddihu wa tadullu alayhi, wallahi yaqulu a'malu bilquran wa la a'malu bisunna kadhabun, yace lam ya'mal bilquran. Malai ke cewa sunna da kake gani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, yace fassara ce da alquran, kuma ita take wadda he maka shi da muka bayani mu kirko a cikin alqurani mai girma. Yace kai duk wanda ma yace maka ni alqurani kada zan yi aiki da shi, kace mai ƙarya yake, saboda bai aiki da qurani ba. In ya aiki da qurani da ya karanta, wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu, indiya ya aiki da qurani da ya karanta wannan aya, Allah inda yake cewa duk abin da annabi yazo muku da shi ku amsa, duk abin da ya hana ku hannu, wama atakumur rasul, duk abin da annabi yazo muku da shi ba a ce ba wama atakum min alqurani, ba a ware ba aka ce alqurani ga dawa kawai ta aka wama atakumur rasul fakhuzuhu, duk abin da annabi yazo muku da shi ku dauke shi, shine ni yace utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu, an bani alqur'ani kuma an bani makamancin shine ni sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. To wannan duka bi su ne aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda yace yana aiki da qur'ani kadai, kuma yace bai aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kace mai ƙarya yake, saboda ya akwai aya da tace ka dauke aiki da sunna amma yake aiki da ita, kuma ga tana a hili. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa, ana gaya maka bai magana da sarran shi, in huwa illa wahyun yuha, haka yake cewa wa litubayyana linnasi ma anzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Yace falamma taraka al'amala bis sunnati lam ya'mal bil qur'ani alladhi yad'i annahu ya'mal, yace duk wanda ka gani ya bar aiki da sunna, to haka ya bar aiki da alqur'ani wanda yake tsara shi yake aiki. Yace wa minan nasi man yufarriqu bayna al ahadith fa yaqulu al hadith al mutawatir yufid al ilm wal hadith al ahadi yufid al zann, a cikin mutane akwai wanda suke da irin wannan shubuhai, su ce ai sai mun rarrabe tsakanin hadisai, akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi ahad. Me hadisi mutawatiri? Shine hadisin da yazo daga hanyoyi da yawa, bi turqin kathira wa bila adadin mahsur, ya zo ta hanyoyi da yawa ba tare da wani adadi kayyadadde ba shine ake cewa hadisi mutawatir ma rawahu aradun kathir halat al'ada tawafuquhum wa tawatuhum ala al-kadhib shine hadisin da mutane da yawa suka rawaito shi yana da wahala al'adance a ce wannan mutanen sun ga musulun ƙarya kama hadisin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wannan hadisin wajen sahabi samar 70 suka rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan hadisan suna ke cewa mutawatir kuma akwai hadisi ahad wanda kawai sahabi shi kai ne ya rawaito shi misali hadisin mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ya mu'az inni uhibbuka tsakanin su ne su birak ya gaya mishi akwai wanda ya sai rawaito hadisin ba mu'az ba su birak ne hadisin Umar bin Khattab yake cewa innamal a'malu binniyat shi ma kaga hadisi ne ahad kamar akwai hadisai waɗanda kamar ba da yawa ba suka rawaito su musu ɗaya ku ne daga cikin sahabbai misali hadisin da Aisha za ta rawaito tsakanin ta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su birak a wuri guda su birak ta ce manzo Allah ya ce kaza ko ya yi kaza sai ka ce ya fito daga hanyoyi da yawa suka ɗauka bin yiwa wannan abin ta samo maka ne na ilimi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na mijinta to shine akwai wanda suke bambantiya su ce ai su he wanda mutane da yawa suka rawaito za su dauka to su ma wannan kuskure ne suke aikatawa kawai hadisi in ya tabbata malaman hadisi suka tabbatar maka cewa hadisin nan ingantacce ne sahihi ne to babu kai babu wani juyuyi babu wani tunani akan cewa kaza kaza a kawai kai tawakkali ga Allah ka amsa haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ne ka'ida kuma haka ne zaman lafiyar musuluncinka idan ka ce ka sa kanka cikin waɗannan rikicin to shikenan zaka bata addinin kwata-kwata kullun cikin shakka zaka rayu to ina addini ga wanda yake shakka kullun ina addini ga wanda yake shakka kullun kullun kana cikin shakka wata ne ka shakka ma akan kwata-kwatan to ka gani kuma ya ambar hanya an ce wata mace wata tsohuwa wani ba Allah ya zo da katon littafi yana yawo ya ce mata kin ga littafi da na rubuta ta ce littafi me ka rubuta littafin wannan dalili dubu ne akan cewa Allah shi ɗaya ne kuma shi halitta komi ya ce aikin banza ta ce kamar ya aikin banza ya ce yo shakka dubu kai shi yasa ka nemi dalili dubu ni shakka ɗaya ma ban yi ba shi yasa ko dalili dai ban na nema ni na yarda Allah ɗaya ne kawai kai kai shakka dubu shi yasa kake neman dalili dubu ni ban shakka ku guda ba ta ce shi ta wannan neman ma dalili ko da ni na san Allah Allah ne kuma shi dai ka je ka rike litan wannan abin ji cikin shi mutu shi ya ji ya ta wahala shekarar shekaru ya tara hujjoji ya zo yayi abubuwa kawai an zo an sace shi lokaci guda shi shakka kai shi zaka kake neman dalili to kakka yarda ka shiga cikin irin wannan abubuwa yake cewa wala yut'anu ala rasulillahi wala ala ashabihi yace ba kuma ba'a wani abu na ba'an na cutarwa ko na wani abu na muzantawa ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabban shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka fara ba wanda suka yi a lokacin shi sun ji a jikin su wasu sun bar duniya tunda suka yi kuma anan a shari'a ta musulunci idan mutum ya nema yayi batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a gaban ku yana cewa to baka shi kanshi zai amma wa yake yi gwamnati hukuma take ba kai ba kai ka daukan doka a hannunka shari'a ta Allah shari'a ta musulunci duk wanda ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kashi shake shine hukuncin shi ya bar musulunci wannan shine hukunci amma wa yake yi hukuma take ba kai kake daukan wai me ke suna a hannunka zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'a ta musulunci kafirci ne kai tsaye kafirci ne kai tsaye babu wani shakka a kai to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne ake dambarwa wani kawai sai zo ya zauna sai ringa baka tarihi ya ce ma sahabi wani yayi kaza ya aikata kaza kai kana tsammanin ni na tsammanin ma dan wuta ne shi ho a zauna a yanzu yake tunanin cewa wai sahabi wani yayi kaza in ka tambaye shi waye kai amma ya ce ya karanta a tarihi an ce yayi kaza yayi kaza to ina ruwanka da shi na ruwanka da mutumin da ya rarrafe nan da shekara 1400 hadda wani abu kuma rayuwar shi dai gabaki ɗayanta musulunci ya ba ita ijma'i na ahlus sunna wal jama'a sahabbai ba masu me bane ba wai ba mala'ikai bane ba annaba bane ba bisa kurakure bane, mutane ne kamar mu haka, suna yin daidai suna yin kuskure, amma zaba ku ne Allah ya zabe su zama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu rike wannan kaida da kyau. Yanda Allah yake zaba cikin annabawa, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim ko wa ala Imran ala alamin, Allah zabe ne anan ko. Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allah shi yake zaba daga cikin mutane manzanni ko daga cikin mala'ikai, zabe ne na Allah ko. To haka su ma sahabbai Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi, sai ce huwa shtabakum, shi ya zabe ku suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa sai da aka duba zakatun duniya kakaf, ba a ga zuciya da ta yi tsarki kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, hai Allah ya bashi annabta ta karshe. Haka aka duba cikin abukan annabawa, aka taji aka duba, ba a ga wanda suka yi sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ba tsarkin zuciya, aka gama su tare da manzon sallallahu alaihi wasallam domin su taimaki addinin Allah kuma su taya shi, ya hada shi wannan addini. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala ya yi musu shaidar cewa sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce huwa alladhi ayyadakum bi nasrihi, ya ce wabil mu'minin, shi ya taimake hukumun munai da nasarar shi, sai ya ce kuma tare da mu'minai. Su waye mu'minan? Su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai dai ka san kai idan kana mu'mini, Allah subhanahu wataala ya ce huwa alladhi ayyadakum bi nasrihi wabil mu'minin, Allah ya taimake shi da nasarar shi tare da mu'minai. Ai kai baka ce ba da kai aiki, ko baka ce da kakanka aiki, baka ce da ka san dai da su aiki, su ne wannan wanda suke tare da shi, ba shi ɗaya bane ba tare yake da su. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda Allah ya ce nake da su, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi, yace wa dhalika huwa alfawz alazim. Wannan sahabban sune Allah yace ya tsaya a wajen su, zuciyarsu, rayukansu da dukiyarsu, saboda shi zai ba su gidan aljanna. Ai ka san Allah biya sai ran banza ba ko, kai ma an kaje kasuwa an zaka sai abu da kudin ka ya kake sayin shi, ba sai ka darje ba ka zo mai kyau. To ka san Allah ne sai zuciyar wayannan bayan Allah da rayuwarsu da dukiyarsu, ka san tsarki gare ta. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara, Allah ya ce ya yarda da su, radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da shi, su ne wayannan yardaddun tsarkakun wayannan, su ne wa Allah, su ne wa suka dauko mana alqur'ani sai ka mana, kuma su ne suka mana da kun musuluncin da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka mana, kuma su ne wani zai zo zauna kawai kawai yace ya kama ya zagi wannan tasbihin shi ne, zaka ringa cewa subhanallah, shi aikin shi zagi Abubakar, zagi Umar, zagi Usman, shi shine tasbihin shi, ganye ki wallahi zai samu haka. To ina musulunci ga wanda zai ringa irin wannan aiki? Allah subhanahu wataala ya fada wa man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, hadisi kudisi, duk wanda yake adawa da walina to ya shirya yaki ni da shi. Ai kai ka san waliyai idan ana zana su, idan dai jera su za a yi, ai ka san sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su a martaba ta fadi, kai dai baka so ba. Sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ne a harko, su ne waliyai na harko, ala ra'atihim Abubakar Siddiq, kan gaba shine Abubakar Siddiq, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace in za a dauki imanin shi da imanin duniya, imanin sai yaron jayi imanin duniya kakaf. Wataran aka yi wani abu, manzo sallallahu alaihi wasallam yace ko kowa bai yarda ba, Abubakar da Umar sun yarda, sheda yake musu bai gansu ba bisa wurin, bisan ba ma an yi, amma ya tabbata su kin na gaskiya ne kuma za su yarda. Wannan su ne manyan waliyai. To idan ka ce zaka yi adawa da su, ka shirya yaki ne da Allah subhanahu wataala. Wannan bayan Allah a cikin mun karanta ayatan nan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasula wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ita ulaika kadaba fi qulubihim al iman, su imanin ma a zuciyar shi rubuta shi akai, su ne ma a cikin suratul hujurat yake cewa wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al iman, Allah sa muku san imani ya zama masoyin ku, su imani masoyin su ne, wa zajjana fi qulubikum, akai ado da shi a cikin zukatansu, wa karraha ilaykumul kufra, Allah ki ku hada cikin kafirci, wal fusuka wal isyan, da fasikanci da saba ma Allah. Wannan sahabban ne su ne ake haka. Allah yake cewa iz'alallahu fi qulubihim hamiyata hamiyatal jahiliyya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu haqqa biha wa alaha wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Allah yace wa alzamahum kalimatat taqwa, aka lazamta musu tsoron Allah. Yace kai su ai suka hidaya dama su yi tsoron Allah. Wa kanu haqqa biha wa alaha, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa idan ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, su suke fara zawa tukan kai kasu suni da suni ake. In ka ji an ce ya ladina amanu kakkui kaza, in firu khifafan wasu ya ayyuhal ladina amanu ma lakum la tanfiru fi sabilillahi, ko na'am. Yanzu wannan magana da ake yi, dawa ake su ake. Din kaji Allah ya ce wa ladina amanu da farko da su ne ake, su ne zaka zame da abin zaki yanzu a wurinka. Wannan bayan Allah ma su ne. Allah ya ce musu rahum ma yasha'una inda rabbihim, su duk abin da suke so za a ba su. Zagin sahabbai to ka kama hanyar barin musulunci, kamar hanya ce ka kama. Saboda in ka fara zagin su, wanda yake nuna maka kenan duk abin da aka rawaito ta hanyar su baka so. Kai yanzu mutumin da kake zagi za a ce ma ya rawaito manzo Allah ya ce kaza, zaka amsa? Yana yiwa? Yana ga Allah. To wannan shi ne halin masu irin wannan aiki, kuma su ne malam yake jan kunne a kansu. Ya ce kada a kama ka da zagi ko cin mutuncin sahabbai. Yadda karshe ke cewa fa inna li anna innama arafna Allah, saboda mu yace ba mu san ba Allah, wa arafna Rasul, yace mu san ba manzo sallallahu alaihi wasallam, wa arafna alquran, ba mu san ba alquran, wa arafna alkhair wa shar, ba mu san ba alkhair da sharri, wa dunya wal akhirah, ba mu san ba duniya da lahira, illa bil athar, yace sai ta hanyar wannan hadisan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma suwa suka rawaito su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa innal qur'an ila sunnati ahwaju min sunnati ila qur'an, yace kai buƙatuwar qur'ani a wajen sunna yace ya mahi buƙatuwar sunna ga qur'ani. Mi ma da yake so yace anan yace al qur'an ahwaju ila sunna kama da kanna, li anna sunna mubayyinatun wa mufassiratun lil qur'an, saboda ta sunna ita take bayyanawa kuma take fassara maka alqur'ani bi jama'a. Yace fa hunaka ashiya'un mujmalatun fil qur'an bayyanataha sunna, awwa dewa a dunkula take zawa qur'ani, sunna ce take bayyana shi. فالله امر بالصلاه لكنه لم يبين ارض ركعتها كما ان ديوا ده مثال يجي الله يجي اي صلاه اما بعد لبارن cewa ba ga yanda adadin rukuin take wannan kenan adun kula kenan mallai yana so nuna mana cewa duk wanda kaje yana ta shi bai da alƙur'ani bai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da horko in jahili ne kana iya bin kuzi amma tabbas ya kama hanyar barin musulunci kame kashi wallahi ya hankali in bi hankali barin musulunci kace alqur'ani kai zakai aiki kai babu hadisai to babu kai babu ibada kwanci hankali saboda kaki fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka doki fasarar wani wanda ba shi ba kuma ya zaka gama wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja da wajen fadala wanda aka tsarkake bakin shi da wanda ba tsarkake ba shi ba wanda Allah ya ce la yatiqu an hawa in huwa illa wahyuha wanda Allah ya ce ma kazawal qur'anu ma ra'a wanda Allah ya ce ma zagal basar wa ma taqa shine zaka gama shi da wani fasar wani ta wani da tashi ai ka kuskure ne ba kai ba anan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ba malada wannan muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi